الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن خالد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا إمة الشيخ تدري لنا بهذا المحضر وجالسي بنظرته تأتي لنا بالظبط. والنظر kwance daya daga cikin tsarin program da jami'ar Ansari ne a Tijaniya ta shirya na goren sallah da take gabatarwa a wannan gari na Abuja da kewaye, wanda ina jin tsakan wannan shi ne na ƙarshe wanda an tsara shi a kan za a yi shi rana biyu ta gabata. Ala yantar ya baka samu gabatarwa ba, aka naga zuwa yau a 18 ga watan Shawwal hijiran manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 1442 shi ya yi daidai da 30 ga watan 5 miladiyyar Annabi Isa alaihi salam da gunta 2021. A taken wannan muhadara na wannan rana shine Tijaniya da faida. A wannan kwafi ne matuƙar muhimmanci a wannan zamani da muke ciki, saboda yanayin nisanmu da haɗuwarmu da juna, al'ummar musulmi nake nufi, haɗuwarmu da juna a saboda wasu dalilai da abubuwa ne da yanayin zamani ya zo mana. A musulmi yana kallon ɗan uwanshi musulmi a wani abu daban wanda ba haka shi musulmi yake ba. Wannan yana da kyau a irin wannan zamanin a mu ɗan uwanmu Tijjanawa su san menene ɗariƙar Tijjaniya, menene ba Tijjaniya ba. Idan an ce faiza, menene faiza, menene kuma abin da ba faiza ba. Wanda suke ba Tijjanawa ba, ƴan uwanmu sauran musulmi, idan an ce Tijjaniya ko an ce ba Tijjani, su san me ake kira da Tijjaniya, kuma wa ake kira ba Tijjani. Idan an ce ɗan faiza, me ake kira faiza, kuma wane ne ɗan faiza? In ban manta ba, zan bashi mai muhadara babban jagoranmu Maulana Prof. Ibrahim Ahmad Bakar Sa'id ɗan tuni kaɗan a cikin wani program ɗinsa da ya gabatar kamar shekara 5 baya, cewa mu ɗan Tijjaniya kashi uku ne. Akwai ɗan Tijjaniya wato kashi uku, akwai ɗan Tijjaniya wanda suke rike da lazumi da wazifa da zikirin juma'a, wato suna rike da hurdan ɗariƙa da kuma sharuɗan ɗariƙa. Ina da ma shi ɗariƙa shurutun ne wa aura, kamar yadda Maulana Shamsi Ibrahim Saleh ya faɗi a wani littafin sa. To akwai ƴan Tijjaniya wanda suke rike da wannan ahadin shurutun wa aura, ba su wasa da shi, suna nan. Akwai kaso na biyu, su ne za ka iya kiran su masoya ko supporters, wanda su sun ɗauka abin da ake kira ɗariƙa kawai shi ne jin waƙoƙi zuwa taron zikiri, zuwa taron maulidi, taron maulidin ƙasa, riƙe sharbi ne alama, riƙe hoton shehu da dai irin waɗannan abubuwa da yawa da tarinsu da ire-irensu, sun ɗauka kasancewa ka ɗan Tijjaniya kawai ka zama masoyi ɗan Tijjaniya ko kuma ne yin wani abu wanda ɗan Tijjaniya suke yi. To wannan ma suna nan, in dai suna da soyayya ta gaskiya za mu kafa ba insha Allah za mu jiya kuke. Sai ka so na uku, su kuma su ne wanda suna cikin ƴan Tijjaniya ɗin, misali suna kiran kansu ko ana kallon su ƴan Tijjaniya, amma nan ne kafa su ta zage su a ba su Tijjaniyan ko
kuma ballantana ba su da mai faida din wanda kuma ulama shekul islam radiyallahu anhu yayi magana ne su ba so daya ba ba so biyu ba to wannan dai shine nayi dan tuni ne wa maulana prof saboda shi zai gabatar mana da muhadara kuma alhamdulillah da shi ko tun tuni saboda kure wani lokaci kawai kai tsaye zan mika din magana zuwa gare shi wanda dama an kira ni dan gabatar da shi ne domin buji wannan muhadara tana da matukar muhimmanci a wajen dukkan al'ummar musulmi baki daya ba sai dan tijaniya ba ya kamata har wanda ba dan tijaniya ba ya san me ake kira tijaniya kuma wane ne dan tijaniya kuma me ake kira faida kuma wane ne dan faida to karkade kunnuwanmu domin mu jin wannan karatu mai matukar tsada gaske wanda zai iya cewa kusan shi ne a wani nauyi a wannan garin na Abuja ko dai an yi a bayan su an dade ba a bar shi wannan karatu ba musamman kuma daga wanda shi ne gabatar mana da karatu Allah ya tsara masa lafiya abin da yasa ban faɗi wanda suke zaune ba aiki ta bane na san an riga an faɗa shugaban chairman na ita Jamiyatul Ansari D da kuma shi wanda ya gama mana magana yanzu aka buri bancin kiyaye doka honorable speaker gani umar na abba da dai sauran wanda suke zaune Allah ya saka mutuwa da alheri Allah ya amfane mu da karatu da zamu ji Allah ya bar mu akal wanda ne ya bar mu akal ta farki Allah ya kara mana lafiya nan ba nan da kuma
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وفضل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a shugaban wannan zama mai albarka mai girma honorable speaker Ghali Umar na Abba shugaban wannan kungiya mai albarka wanda suka gayyace mu masu masokin mu kenan a yau Dr. Rajab Naibi Imam Ratib na wannan masallaci mai albarka Khalifa Ibrahim shugaban masallacin gaba ɗaya kuma khalifan Shehu radiyallahu anhu a wannan gari wanda yake ko da baya tare da mu a wannan wajen dukkan mu bakinsa ne Sheikh Muhammad Suru shugabanni gaba ɗaya da ɗan uwana almajirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mawdu'in da aka yi umarni a yi magana a kai babu shakka mawdu'i ne da ba za a iya wuce gona da iri cikin bayanin muhimmancinsa ba duk da an tsara za a yi a satin da ya gabata amma uzuri ya sa an ɗaga zuwa wannan satin a wannan satin ma ina da uzurrurruka har uku uzuri na farko ba na gari da safen nan dai dole aka yi ƙoƙari aka shigo uzuri na biyu ina da wani taro a yau kafin sallan azhar uzuri na uku ba na jin daɗi to dalilin haka na nemi dan uwa Sayyid Munir Adam nace ya zauna standby ban san abin da Allah zai yi ba ya shirya domin kaddamar da wannan muhadara Allah ya sani wallahi tunda aka faɗa min maudu'in nan har zuwa yanzu ba abin da na tuna don kaddamarwa amma na san mawdu'i ne da ko yaya aka ce mutum ya ce wani abu ba zai rasa abin da zai ce ba don haka kila za a ji kaddamarwar tawa ba ta inda aka zace ta ba idan aka ce tijjaniya aka ce faida a fahimta na shine bibiyan sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da kafa bibiyan sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cikin istigraqi shi cikin shuhudi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة بيبيان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكين إلتقراجن ستكين شهودي فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والله واسع عليم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أينما تولوا فثم وجه الله ده سورة آيوي وانده حقق ما ننسو واتو ba matsalan sabani bane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shi yake kowa haƙƙaƙa ma'anonin su bibiyan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin raf'ul himmati an ma'si wallah wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama da sauran ayoyi da suke nuni da istilami da istigraqi cikin shuhudin Allah subhanahu wa ta'ala da raf'ul himmati an ma'si Allah subhanahu wa ta'ala na ga ce dariqa aka ce faiba baya nufin komai a fahimta na sai wannan so da yawa mutane suna fahimtar bibiyan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin daya ko biyu daga ukun da ya wajaba a bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ciki shine aqwaluhu wa af'aluhu wa ahwaluhu ahwaluhu dinnan sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ya taganta da ahwaluhu ma Allah subhanahu wa ta'ala da ahwaluhu ma khalqillah subhanahu wa ta'ala duka wadannan abubuwa ne da suka wajaba a bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ciki kuma dariqa da faida ba wani abu bane sai haƙƙaƙa bibiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin kulliyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin ma'anonin waɗannan ayoyin da wasu su tun daga kalmar shahada mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisin bukhari da muslim ko na mu'adh ibn jabal yana gaya masa innaka taqdumu ala qaumin ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ibadatu allahi wahda fa idha arafu allah ashe kalman shahada falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi anam ibadatallahi wa awwala ma tad'uhum ilayhi ibadatullahi ibadatullahi anan ana magana kalman shahada ne ita aka kira da ibadatullahi domin abinda zai ganar da mu haka da Allah subhanahu wa ta'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa idha arafu Allah sai yace fa akhbirhum inna Allah ko anna Allah fa allimhum anna Allah farada alaihim خمس صلوات في يومهم وليلتهم kaga shi ibadatullahi na farko daban da wannan khamsa salawatin fi yawmihim wa laylatihim fa idha ajabu fa akhbirhum anna Allah kataba fa allimhum anna Allah farada alayhim zakatan min amwalihim wa fi lafdhin tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim mahallu shahid alam allimhum فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وأول ما تدعوهم إليه عبادة الله سيما ذال الله صلى الله عليه وسلم فإذا عرفوا الله الشيء tun daga kalmar shahada maganar da ake maimaitawa ko da yake bai inganta min haifus sanad ba amma ya inganta min haifus ma'ana ta'rifuni qabla an ta'buduni ko fa'rifuni qabla an ta'buduni ashe ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala ita ce farkon wajibi da ta wajaba akan bawa sanin Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce sanin Allah subhanahu wa ta'ala shine abin da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana fa idza arafullah idan suka san Allah subhanahu wa ta'ala ashe awwalu wajibin 'ala al-insani huwa ma'rifatullah malamai sun yi maganganu kowa gurgudan mahya'insa kowa gurgudan mashrabinsa a cikin abin da ake nufi da arafullah ko ma'rifatullah to amma hakika shine a cikin kowane mukami a cikin kowane ɗaya daga cikin shikashikan musulunci mutane suna tafawut a cikin makamin riskan ma'anan wannan abin kalmar shahada tana da makamai guda uku wato mutane suna tafawut matsayi matsayi a cikin riskan ma'anonin kalmar shahada a cikin wannan hadisi na sayyidina Mu'adh bin Jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mu kimman ma'anan kalmar shahada ne da ya kira kalmar shahada da ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala sallah kanta zaka ga hadisin Bukhari da Muslim na sayyidina Uthman na koyar da sallah ko zaka ji yana cewa man tawadda'a mithla dogon hadisi ne a cikin sa da yana fadin haka man tawadda'a mithla wudu'i hadha thumma salla raka'atayn la yuhaddithu ko la yuhaddithu nafsahu feehima musira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda ya alula irin wannan alulan sannan yayi salla raka'a biyu a cikin wannan sallan bai bar wani Allah yayi huduri a cikin zuciyar shi ba walau khatarat li min siwaka iradatun ala khatiri sahwan hakamtu bi riddati bai bar wani Allah yayi huduri a zuciyarsa ba to Allah ya yafe masa dukkan abin da ya gabata daga cikin laifukansa wannan makami ne rakai daga cikin makaman sallah ba wanda zai iya haƙaƙa shi sai wanda ya haƙaƙa wancan fa idza arafullah din ashe sallah ma makamai ne shi yasa ina yawan faɗi ko ana cewa malaman fiqhu suna gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sahwa a sallah har ya tashi zai shiga gida zuliyadaini yace a kasurati salatu am nasita ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kama qala zuliyadaini wa asadaqa zuliyadaini haka hadisi dai da kowa ya sani shi ma na Bukhari da Muslim malamai suka ce wannan sahwu ne fillahi subhanahu wa ta'ala sahwu kala kala ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sahwu daga Allah ba sai dai yayi sahwu saboda istigraqi cikin shuhudin Allah saboda zaki da dadin munajati da Allah har yi sahwu daga lissafin raka'o'i wannan makami ali daga cikin makaman sallah zaka ta azumi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ga mana man lam yada qawla dhuhri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu mutumin da bai bar qawla dhuhr da aiki da shi ba Allah baya buƙatar ya bar abincinsa da abin shansa kaga wannan maqami raqi fiye da karamin maqami na hana baki da farji sha'awansu daga fitowar alfitir zuwa fadawar rana amma wannan makamin ma da wani makami a gaba da shi ko shine makamin sayyidatuna Maryam to wannan makamin shine makamul arife lokacin da ta zo da danta annabi Isa alaihi salam suka tambaye ta tace inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya kaga tace tayi alƙawarin azumi mafi yawan malamai sun san ce ta alƙawarin za ta kama bakin ta ba za ta yi magana ba ga magana ta yi ai wannan magana ne ta yi da su kuma ta riga ta yi alƙawarin so da haka yanzu da take magana da su kamar ta karya alƙawarin kenan inda maganar alƙawarin magana ne kawai a'a alƙawarin kama halshi daga fadin wani Allah alƙawarin kama halshi daga iltifati zuwa ga wani Allah subhanahu wataala kaga wannan wani maqami ne raqi daga maqaman azumi wani ma'ana ne raqi daga ma'anonin azumi wanda muka fahimce shi a cikin ibadan wannan baiwar Allah Allah ya kara mata aminci me nake so in ce dariqa faida ba sabon abu bane a cikin addinin musulunci a'a yana ta'abiri ne akan wannan kimmar wannan kololuwa na istigraqi cikin shuhudin Allah subhanahu wa ta'ala na istigraqi cikin ihsa'in sifofin Allah da sunayensa bayan istigraqi cikin shuhudin zat ko da zaka ji hadisin Abu Huraira yana cewa inna lillahi tis'an وتسعين 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 اسما من أحصاها دخل الجنة من أحصاها دخل الجنة يمكن فهمت من أحصاها من دي حدث الله الرحمن الرحيم الملك القدوس كوكو وان دي حقك ما أنو ننسو يسامي تكيكن استدراكي تكيو ما أنو ننسو نايان دي سفوفي ناكي نسي دي من أحصاها na tabbatar duk mai basira zai fahimci man afaha ba yana nufin kawai wanda ya haddace sunaye adadi ne na 1 na 2 na 3 zuwa na karshe ba yana nufin riskan ma'anonin su ne ba kuma riskan kwakwalwa ba riskan kayan wannan shine addini a wajen sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine addini a wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam demin shi sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine kofan Allah subhanahu wa ta'ala wal babu lil maula wa laysa siwahu dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya sami ganin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam gani daya ko da kafin nan shi shedan ne to daga ranan ya kai kimman makamin wilaya da kimman makamin ma'rifa daga kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kallon zatin sa na wujud shi yasa sahabbai suka ce ba su gama kakkada hannunsu daga bizne sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a makwancinsa ba sai da suka yi inkarin zukatansu saboda akwai wani iksir akwai wani sanadari a cikin samuwan jikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma wanda yake kaharubinsu yake jansu ba tare da kowane irin riyaba ko ba tare da kowane irin kokari ba suraka su kimma ne cikin komai kimma ne cikin riskan ma'anonin wannan abubuwan da muka yi matashiya da su su kololuwa ne amma tabi'an kowane abu idan har sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga komawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil ala za su ce sun fara inkarin zuciyarsu a ranan to me kake tunani lokaci na tafiya a hankali a hankali dole abu zai ta baya baya zai ta baya baya har ya kai abinda Allah ya nufe shi da kasancewa don haka hakan ya faru zamanin tabi'ai ya zo koma bayan zamanin sahabbai zamanin tabi'u tabi'ina ya zo koma baya to har aka kai lokacin da dai mutane suka shagala da zahirin bawan abubuwan da ke cikin addini in an umarni da sallah kawai sai a ɗauka a ɗaga hannu a sauke a sa a kafada a yi karatu ayi ruku'u a dago, ayi sujada a dago haka. Wannan zahirin abubuwan da ake yi da karatun ba tare da damuwa da dan farewar zuciya cikin shahudin Allah subhanahu wataala, wanda shine ainihin ma'anan sallan. Watan in muka tuna, ai sallah dama ma saraba ce ta munajati da Allah, da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaje yayi, sai yazo mana da tsaraban wajen, ko sai yazo mana da tsaraban wajen. Dan haka ma'anan shi, idan ka miƙe kana yi kaman kana wancan ne. To mutane, kamar yanda nace, saboda raunin zuciya aka yi ta rauni, har aka kai lokacin da iyakan abin da ake riska daga ibada shine zahirin bawan abin da ake aikata wannan. To dole a sami wasu mutane su dawo da mutane cikin hayyacinsu, su dawo da mutane cikin hankalinsu. Kai, wannan alolan fa da kuke gani ba wai kawai wanke hannu, wanke fuska, wanke baki, yana da ma'anona. Wannan sallar da kuke gani ba wai kawai daga hannu da kama kirji da karatun ayoyi da ruku'u da sujada exercise, yana da ma'anona, wanda muka kaddamar a hadisin sayyidina Usman, thumma salla raka'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsuhu, la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ay mustagriqan fi shuhudillahi subhanahu wa ta'ala. Sai suka jawo hankalin halitta zuwa ga wannan ma'anonin masu zurfi, wanda su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rayu a kai, kamar yadda muka faɗi cikin aqwal ɗinsa da af'al ɗinsa da ahwal ɗinsa. Waɗannan mutanen sai aka riƙa kiransu ƴan ɗariƙa, ƴan ɗariƙa. Abin da ya sa ake ce musu ƴan ɗariƙa, saboda sairi ne da mujahadar da suka yi, da abin da suka zaɓa cikin mujahada domin isa zuwa ga riskan wannan ma'anonin. To wannan mukabada da mujahada da suka yi don isa zuwa ga riskan wannan ma'anonin, don isa zuwa ga insa'in wannan asma'ullahi din, man asaha da halal jannata, sai a rika kiran wannan tafiyan ɗariƙa, domin tafiya ce da take farawa tun daga lokacin da bawa zai farka ya tuna ya kamata fa ya nufi Allah subhanahu wa ta'ala, zuwa yanda zai bi matakai 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 har a isa zuwa ga inda wa anna ila rabbikal muntaha. To sai ana kiran waɗannan abubuwan ɗariƙa. Ina so in gaya mana wannan mustalah ne, wata an ce mustalah kalma kawai da aka samar da shi, amma baya nufin wannan abin sabon abu ne. Duk abin da bayin Allah nan suka fara shi, duk abin da suke yi, shi ne wannan abin da muke bayani a kai, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rayu a kansa, wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka rayu a kansa, kuma abin da zai ƙara bada sha'awa shine dukkan abin da suke yi zaka samu ya takaitu ne cikin zikirora da aka gaje su daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wato sun gane mafi takaitar hanya don isa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine hanyar ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, da mabambantan nau'o'in ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa a farkon karni na hudu aka sami wani bawan Allah yana so yayi bayanin ɗan ɗariƙa, sai ce to zai koma ya bincike ahwal ɗin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan haka sai ya faro tun daga sayyidina Abubakar, babban malamin hadisi ne wanda dukkan almajiran ilimin hadisi sun san shi, Al-Hafiz Abu Nu'aym al-Asfahani shahararren littafin shi Hilyatul Awliya ya faro tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bibiyan wannan ma'anonin ayi hakuri maganar da nake yi wasu za ta yi musu wahalar fahimta amma ƙabi'ar maganar ne haka wasu kuma za su fahimci fiye da abin da nake faɗi to ƙabi'ar maganar ne haka ta gada sai yana bibiyan wannan ma'anonin duk inda ya same su sai ce ga ɗan ɗariƙa saboda kai faro tun daga Sayyidina Abubakar in ya bi tarihin Sayyidina Abubakar sai ya tattara cikin wata ma'ana wanda ma'anan tana nuni zuwa ga wannan abin da muka yi muqaddima da shi sai ce to dama ashe Sayyidina Abubakar dan ɗariƙa ne mata ya amfani da kalmar sufi amma shi mustalah ba wani abu bane da mustalah din sufi da mustalah din dan ɗariƙa ba su da bambanci da yawa ban son shiga cikin tafasil din bambance-bambance kusan muqaddara kusan duk abu ɗaya ne kusan duk abu ɗaya ne haka ya bi sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayansu har zuwa zamaninsa haka wanda suka biyo bayan shi shi ma suka ci gaba da fahimtar addini ba bawansa kawai ba har da ƙwayansa addini bai taƙaitu a ɓawo ba ya haɗa ɓawo da ƙwayan addini ɗin to amma saboda rauni mun faɗi cewa sahabbai za mu ga irin Sayyidina Umar wanda ya fito ne da niyyan ya je ya shahadantar da Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana kafiri lokacin amma ya koma gida ya bai bar wajen ba sai shine bodyguard din manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu ga irin su Sayyidina Abubakar za mu ga irin su Sayyidina Aliyu cikin integration cikin shuhud ko wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi yana bacci bacci ba bai yi qiyamul layli ba yace yaya ba zaka tashi kai sallah ba yace to ai ran a hannun Allah take kawai yanda yaso yake juyawa in yaso ya tashe ni in sallah in yaso ya bar ni bacci wannan magana ce ta kimma ba kuma magana ɗan ibadiyya bane ba magana ɗan jabariyya bane masu mahilatul abdi wal aqdaru jariyatun alayhi fi kulli halin ayyuha ar-ra'i القاو في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء مغنى ce ta kimman masanan Allah subhanahu wa ta'ala amma kanun sa dan haka su daga ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su kai inda ake nema amma wanda ba su ba da zamani ya nisa kana ganin sallah nawa za ka yi ka hadda ka irin wancan sallar la yuhaddisu fihi ma nafsuhu sallah nawa za ka yi dadewa yaya za ka yi kanka iso nan wajen za a dade ana sallah ba a kai wannan makamin ba ko haka ne to saboda haka sai isa zuwa ga wannan makamin yayi wahala yayi wahala saboda nisan zamani da raunin zukata da dattin da ya cika su kuma duk in ka ji an ce ɗariƙa to manufar ta haƙƙaƙa wannan ma'ana har zuwa ƙarni na 12 maulana Abul Abbas watan kafin ƙarni na 12 nan duka bayan Allah al'ummar musulmi za a iya cewa gaba ɗaya in kana so ka ce malaman musulunci idan ka tara duka malaman musulunci to da yatsun kafa da hannu sai ka yi da gaske sai ka yi da gaske za ka iya cika yatsun kafa da hannu da waɗanda ba su yadda da wannan abin da nake faɗi ba a matsayin shi ne ma'anan addini sai ka yi da gaske a cikin malaman musulunci za ka sami cikin yatsun kafa da na hannu waɗanda ba su yadda da wannan ma'anan ba. Shi yasa za ka ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi da kansa yana da littafi da yake jinjina da sufaye da fukara, yake ganin cewa su ne kololuwa a makamin wilaya bayan annabci, saboda ya ce su nau'i ne daga cikin nau'o'in siddiqai. Almajirinsa kam Ibn Qayyim al-Jawziyya littafi yake da shi musamman a cikin wannan abin da nake magana, shi ne tafiyan da ke ga kan bawa daga iyaka na abudu zuwa iyaka na sta'in, domin iyaka na abudu wata mukami ce, iyaka na sta'in wata mukami ce, a tsakaninsu akwai tafiya mare watan iyaka, sai ka sami dacewa da gwani wanda ya iya rike hannu, ya iya jagoranci, zai iya tsallakawa da kai daga wannan mukami zuwa wancan mukamin. Shi ne littafin shi Madarijus Salike, wanda ya yi sharhin littafin Manazilus Sa'irin na al-Imamul Harawi al-Ansari. Ba ya buƙatar mu tsaya muna lissafa mazaje wanda suka tabbatar da wannan ma'anan da muka faɗi, kamar yadda nace sai dai a nemi ƙirga wanda idrakinsu bai kai su gane wannan ba, wanda su ma ba za ka iya cika yatsu da su ba, watan za ka wahala. Ko da kuwa a zahiri sun yi inkarin zahiri, domin ɗariƙan nan ƴan uwa ba ƙungiya ce da ake registration a karɓi ID card a sa sunan mutum a cikinta ba, ayyuka ne, bibiya ne, ruko da hannu ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka mujarradin intisabi da baki baya tabbatar da kasancewanka cikinta, har sai ayyukanka da maganganunka da ahwal ɗinka sun haƙaƙu. Shi yasa za ka ji Sheikhu radiyallahu anhu yana cewa abinda kuka faɗi na cewa almajirina wi'a'un mumtali'un min asrarul hadarat, yace haka yake, amma wane ne almajirin nawa? Dan haka idan nace kada ka zo ka fara ce mun a'a ga wane al-allama, wane yayi inkari ga ɗan ɗariƙa, zai mu ce a'a kawai yana faɗa ne da wasu mutane darawish na zamaninsa wanda suke riƙe sunan ɗariƙa amma ayyukansu ba ɗariƙan ba ne. Mafi yawan wanda suke faɗa, in ka kalli Abdurrahman Ibn al-Jawzi yana da littafi Talbisu Iblis, a zahirin littafin yana magana yana faɗa ne da ɗan ɗariƙan lokacin na zamaninsa, amma a haƙiƙa in ka ɗauki littafin ka kalle shi idan basira za ka ga littafi ne mai zurfi a cikin ilimin ɗariƙa, watan a cikin ilimin tazkiyatun nafsi, a cikin ilimin tahliya, a cikin ilimin tahliya, a cikin ilimin istigraq, a cikin shuhudin Allah subhanahu wa ta'ala da ɗauke himma daga wani Allah subhanahu wa ta'ala. Ana nan kamar yadda na faɗi a ƙarni na 12, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo al-qutbul maktum wal barzakhul muhammadi wal ma'lum, maulana abul abbas ahmad ibn muhammad at-tijani. Shin tijani radiyallahu anhu waliyi ne? Wannan kuma mustalah ne, ba kowa zai gane ba. Waliyi ne ala qadamin muhammadiyyin, waliyi ne ala qadamin muhammadiyyin, waliyai suna da qadaman da suke kai. Zaka ji an ce wannan waliyi ne ala qadamin isawi, wannan waliyi ne ala qadamin musawi, wannan waliyi ne ala qadamin ibrahimi. Haka Shehu Tijani radiyallahu anhu shi warithul haƙiƙatil muhammadiyya, saboda haka abin da ya dauko yana da nauyi kwarai da gaske, yana da nauyi kwarai. Gado irin wannan, Allah subhanahu wataala da hikimansa, gashi kuma tsarikarsa ita ce khatimatu turuq. In an ce khatima anan ba ana nufin dariƙa ta ƙarshe ba, wanda ba wata dariƙa bayanta, ana nufin ƙololuwar dariƙa. To amma cikin hikimarsa Allah subhanahu wataala sai ya sanya wannan gadon zai cika a hannun maulana Shaykhul Islam wa Sa'adatul Anami radiyallahu anhu. Ma'ana wannan gadon na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wannan cikan abinda ake nema na tunkuɗa bayi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, zuwa ga sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ibadatullahi wahdahu la sharika lahu fa idza arafu Allah. Ba zai cika ba sai a hannun Sheikh radiyallahu anhu. Abinda ake nufi da ba zai cika ba sai a hannun Shehu, wannan ma'ana ne wanda duk a zahiri, duk wanda ya sani silsilar Shehu radiyallahu anhu, wanda ya fi amfani da ita a ɗariƙa, ya san cewan ita ce silsilan Sheikh Sukairij al-Iyashi, cewa yana da silsila da yawa da yawa, amma wanda ya fi amfani da ita, ya fi bayar da ijaza da ita, ya fi talqininta, ita ce silsilan sa ta Shehu Sukairij al-Iyashi zuwa Sheikh Abdalawi zuwa Sheikh Aliyu Tamasini zuwa ga Shehu Tijani al-Qutb al-Maktum wal-Barzakh al-Muhammadi wal-Ma'lum. Shi wannan Sheikh Ahmad Sukairij al-Iyashi shi ne yake gaya wa Shehu wannan abin da muka faɗi, saboda haka ba ƙirƙira ba ne, ba takallufi ba ne. Yana gaya masa wa inni ara Sheikh Tijani ya khataman wa anta alladhi qad sirta lil khatam al fassa, yace ina ganin Shehu Tijani zobe, kai kuma kai ne adon saman zoben, shi ƙarfin zoben, adon zoben kuma dutsen da ke kwalliyan saman zoben, to kai ne. Ma'ana da kai ne, wannan ma'anan yake cika, abinda ake neman nan ake samunsa. Don haka zan takaita da wannan kalmar guda ɗaya. Idan aka ce ɗariƙa, idan aka ce faiza, baya nufin komai banda bibiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin komai da komai. Mafi yawan mutane sun takaita bibiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin zahiri, mafi yawa sun takaita bibiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin ayyuka, ba su gane cewa bibiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ya zama cikin aqwalu da af'alu da ahwal ba. Haqqaqa bibiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin aqwalu da af'alu da ahwal shine dariqa, kuma shine faiba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Akramullah, ai ni zan tashi dama, ai hakuri dan Allah, duk da naga akwai tambayoyi, amma insha Allah malamin da zai jawabi zai amsa tambayoyi. Mulana, mulana, ayashi mana. Akramullah, jazakallah khair. Dole jawabi na ya zama cikin rumuz a haka. Ai hakuri, ai hakuri.
Kita tinjau dari kota Hamburg dan Muhammad, aku akan menjadi sebagai pemimpin syarikat. lokaci Allah ya saka alheri.